When I jump to Germany, I sing G. US to London, I sing G. All the way to Zuwait, I sing G. Back there to America, I sing G.
Bisco, unleash the dragon, bello the Cisco. Top dog, German Shepherd, I carry young Kakanuna, I'm on the Chizo. DJ, Kabuga, I'm on the disco. Gayu, Sonata, Wesco. Wesco, Harakala, Liga, Chilin, Naki, Ramos, the Isco. Classic Booba, Bata, Yuma, Kirama, the Uber. Kirama, the Sana, Akwai Danger, Alin, who you do, Ba. Bello Cisco, Kakamanta, Kudumu, the Chico. And Matama, they know how to jingle.
I jump to Germany, Duxin Sam. UK to America, Duxin Jim. Yarin Yazona, Belusis Koso Jabuena, Nini Kiwaka Kankona, Inada Kuti, Inada Tola. I wake up early in the morning, I press and then I guide the money. I hold you then to make the money. Now I got the money, falling night to morning. Yes, they call me honey. Yes, they call
when
me honey.
When I go to Germany, I sing G. US to London, I sing G. All the way to Zuwait, I sing G. Back there to America, I sing G.
Kala abun daga Germany, ajini daga naja tu Germany. Gamoni ala ja zamani, I don't blow rappers na so su zamani. Fito da naka in Canada, babe ina ta zo daga Canada. Duka abun da nake bukata tanada, so I buy an Gucci with some Prada. It's nothing, yo sharaban da in chat. Naga tun wancan satin na dauke wuta na ji patin. It's nothing, yo sharaban da in chat. Naga tun wancan satin na dauke wuta na ji patin.
Mun ja su Naija tu Ghana mun kai su. Mun kar su Kaduna tu Germany mun fi su. Shake body Nigeria, Ghana, get them make a samosa. We the turn off the show, turn off the party. Mba Mudole Apasa. Feel the music in my brain. Yeah, but I get sugar cane. Baby, come on to the fair.
When I talk to Germany, I sing G. US to London, I sing G. All the way to Zuwait, I sing G. Back there to America, I sing G.
Balaki chillin kawai da daukar salafi nan gani nan bari alaji
ina da kula ku zai da su da falaki
kai lirikal dan taka baby wai in bata lambata ni fa bana clubbing
yash mu muke tata
to ba ni kidan babban mutum in tika rawar babban mutum eh babban mutum
ba ruwa na da kallon mutum
ba ni kidan babban mutum in tika rawar babban mutum kana min shit din maka shit
ba ruwa na da babban mutum
bello zo ka ji rawa suke yi na gano har da shaku ni ko na jijjiga su da na tashi zuwa na taho da saku Lagos to Soweto malam mu ake batuto ba ma wasa to da mun fara ake tafito Naija to Germany designer sina amani thinking dan zamani da na fuso to ne ku kalle ni ni da su da bambanci big boy ne ni dan manci na bazza kan beti na kar kudi a yan
bai kai Naija to Germany so daga nan sai mu je Philly yeah I got fans in Italy yeah I Dubai for me ke chill we doing major things but in the minor flow we making major hit and so the money flow we going sky high so we can take it slow and I'ma make it rain money like a downpour 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 hey kaji ta kun babban yaro bolin kuma wane figo chizo turata alilo That's why I wave on the track. I make my way on the track, and I know my scene glowing up. If I put my grace on the track, better get paid.
From London to Germany, ICG, US to London, ICG, all the way to Zuwait, ICG, back there to America, ICG.